soyayya sake na fada na rude danki yarinya cikin raina kamar ana kuda ki karbe ni ki bani soyayya abin shine kaunar ki ne ya hada da na ganki nake kamar soko kete 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 lenzamina
kaine 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 lenzamina
lenzamina
abun burgewa in kana gefina ina jin jama'a
ba na jin zan damu cikin kalbi na na aje sirrin mu muna soyayya wasu na zagin mu nufin Allah ne wasu na taba mu ki zo ga auta ki zama dangin mu daga yau har bara ban ji zan sauya ma ban ji zan sauya ma
kawo
gare ki na shigo har taɓo
kai ne